Na tambayi mataimakin director a ma'aikatar muhallin tarayyar Najeriya Mr. Ben Bengun ko wace rawa Najeriya za ta taka a wurin wannan taro.
We have undertaken a massive study on climate change.
Mun yi wani gagarumin bincike kan sauyin yanayi wanda sakamakon wannan bincike zamu gabatar a wurin wannan babban taro na 21 kan sauyin yanayi a matsayin wani hoɓɓasa da Najeriya ke yi a zaman wani bangare na rawar da muke takawa a yaki da sauyin yanayi a duniya.
Global efforts towards combating climate change.
Na kuma tambayi Mr. Ben, ko yaya girman wannan matsala take a nan Najeriya?
It's quite a pathetic story and it's one that calls for actions on the part of all.
Abin juyayi ne da kuma ke da bukatar duk masu ruwa da tsaki su wani abu cikin gaugawa. Hukumar hasashen yanayi ta Najeriya wato NAMED ta yi hasashen cewa damina za ta yi jinkiri, kana kaka za ta shigo da wuri. Kaga duk wannan sun faru. Ruwan ya yi jinkirin zuwa Ainun. Kaga ran 30 ga watan Oktoba ruwan ya tsaya cik. Wannan zai shafi nagartar amfanin aikin gona. Kuma duk wannan matsalar sauyin yanayi kenan.
These are all products of climate change.
Dr. Amina Zakari, ƙwararriyar likita ce a sakatariyar lafiya na ma'aikatar raya babban birnin tarayya.
Idan climate change ba a tsaya da ita ba, su kansa-kansa na fatocinmu za su haɓaka. Sannan su waɗannan da muke ce ma albinos jaku-jaku, su dama ya fi musu lahani. Kaga yana musu lahani sosai. Sannan duk abubuwan da iska ya ɗauka ya kai sama, ruwan da yake sama ɗin shi yake tace su. Akwai waɗansu sinadarai da Allah ya yi sai ga dama suna lahani lokacin da suka hau sama can suka da wannan sinadaran sai ga duk sun zama ba su da lahani. Ko da ruwan sama yanzu ya sauko ƙasa zai sauka cikin gonakinmu ne. To kaga in ba wannan ozone layer ɗin waɗannan abubuwan masu lahani za su sauka cikin gonakinmu su shiga cikin abubuwan da muka noma sannan su koma cikin cikinmu. To kaga duk abin da ya shiga cikin ciki zai bi jini sannan ko ina naka zai mu lahani.
Dr. Amina Zakari, Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.